Isa ayayine. Bayani ko zan bada amsa ke ce in an tambaye ni.